za mun ce bahushan asali ne kadai zai ga dewa kilo zan rafa kawa kawan tokar da jiki ai din zaban mai digani a rayun wani mai iko da bisa sama da gida ta yi ta ba swaga bayanin ya tafi ki ai jan dunda mai sama yana ta yi sama keke
Zawani, zawani, zawani,
dabilun goran goran.
Zawani, zawani, zawani,
dango mai zamani.
Zawani, zawani, zawani,
dango mai zamani.
Zawani, zawani, zawani,
Ilu Aisha waye ne miki bele. Ilu Aisha waye ne miki bele.
Kacha kacha, igo beta.
Mamman kawa kawan zarafi ne.
Wannan haka yake.
Kar ku ga dafaka ƴan mata.
Shop Zawani, 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 zawani,
zawani, zawani, zawani, zawani, zawani, zawani,
zawani, zawani, zawani, zawani, zawani,
zawani, zawani, zawani, zawani, zawani,
zawani,
zawani, zawani, zawani, zawani, zawani,
zawani,
zawani, zawani, zawani, zawani, zawani, zawani, zawani, zawani, zawani, zawani, zawani, zawani, zawani,
zawani, zawani, zawani, zawani, zawani, zawani, zawani, zawani, zawani, zawani,
Kuna san shap shap,
eh muna san shap shap. Kuna
san shap shap, eh muna san shap shap.
Yamma
ta kuna san shap shap,
eh muna san shap shap.
Samaru kuna san shap shap,
eh muna san shap shap.
Shap shap, shap shap, shap shap, shap shap, shap shap, shap shap, shap shap.